فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta Lahadi. A yau muna 18 ko 18 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 9 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasin mu na 44 a cikin karatun littafin Sharhu Masailil Jahiliya, allati khalafa fiha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya, littafin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda babban malami fadilatu Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan ya masa sharhi, Allah ya saka musu da alkhairi. A wannan majalisi mai albarka a nan masjidul Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, da ke nan unguwar Ibrahim, da ke nan unguwar Federal Locus a nan cikin garin Bauchi. Na saba da Ibrahim ba ku da yawa. Allah ya samu dace. Satin da ya wuce, idan ba mu manta ba, mun tsaya ƙarshen matsala ta 20 daidai, shi ne i'tiqaduhum fi makhariq as-saharati wa amthalihim annaha min karamati as-salihin. Idan wato bokaye ko masihilta ko ƴan bugun ƙasa suka yi wani abin da ya saba ma al'ada ƙarƙashin sihirinsu ko tsafinsu, to sai su jingina wannan abin zuwa ga cewa karama ce cikin karamomin salihan bayi, kuma su jingina cewa ma wannan abin ma aiki ne irin aikin annabawa, kamar yadda suka jingina shi zuwa ga annabin Allah, annabi Suleiman alaihi salatu wassalam. To yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan matsala ta 21, shine ta'abbuduhum bil muka'i wat tasdiya. Malam Mishri yace ta'abbuduhumullah bis safiri wat tasfiq. Daga cikin miyagun ɗabi'un mutanen jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu akai, shine wato tunanin cewa suna bauta ma Allah ta hanyar tafi da hura husir ko badujala ko ganga, duka yana iya shiga ciki. Duk wani abin da za a buga shi ko a hura shi domin ya bada wani sauti, to kokarin cewa ana bauta ma Allah da wannan al'ada ce ta jahiliya shine. Amma anan malam yace ta'abbuduhum bil muka wat tasdiya, suna tunanin cewa wai suna bauta ma Allah ne ta hanyar hura husir da kuma tafi. To shine malam mai sharhi yace min masailil jahiliya allati khalafahum fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila allah bil muka'i wat tasdiya, na daga cikin miyagun ɗabi'un mutanen jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba musu akai, shine tunanin cewa suna bauta ma Allah ko suna neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar tafi da kuma wato ainifin hura husir ko buga ganga ko badujala ko wani abu makamancin haka. قال الله تعالى الله yana cewa wama kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya sallan su ko ibadan su a wajen dakin Ka'aba Allah yace bai kasance komai ba ma'ana ba komai suke yi ba illa muka'an face tafi wa wato face almuka shine as-safir wato hura wusul ko ganga ko badujala ko wani abun da za a buga shi wa tasdiya shine at-tasfiqu bil aidi shine tafi kenan to iya ibadan da suke yi kenan ai ma kana taqarrubul mushrikina ila Allahi indal ka'abati illa muka'an indal ka'abatil musharrafati illa muka'an wa tasdiya ma'ana shine mushrikai kusancin da suke cewa suna neman kusanci zuwa ga Allah a kusa da dakin Ka'aba ba komai suke yi ba face tafi da kuma ganga ko kida wal muka'u huwa safir al muka shine safir kenan husir kenan abinda za a hura shi ya bada wani sauti ko wani kara wat tasdiya hiya tasfiqu bil aidi wal kaf tasdiya kuma wal akaf shine tafi da wato hannuwa da tafukan hannu ya'maluna hadha indal bait suna aikata wannan a inda dakin Ka'aba yake wa yusammunahu salatan sai su ce ma ai wannan sunan shi sallah ibada suke aikatawa taqarrabuna biha ila Allah subhanahu wa ta'ala suna neman kusanci da wannan zuwa ga Allah madaukakin sarki wa zalika mimma zayyanahu lahum shayatinul insi wal jin malam yace wannan na daga cikin abinda shaydanu cikin mutane da aljanu suka zayyana musu suka kawata musu shi li anna al ibadata la takunu illa bima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala domin ita ibada ba ta yuwa sai da abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta duk abinda Allah bai shar'anta shi ba to ibada ba za ta yi da wannan abun ba wa hiya tawqifiyya ibada tawqifiyya ce duk abinda aka ce tawqifiyya daga alwaqaf ne ko alwuquf shine tsayuwa kenan to ita ibada tawqifiyya ce ma'ana cak ake so ka tsaya kar ka motsa sai an saka wannan shine ibada ba ka yi sai an saka in ka daga daura kafarka anan to ba ka daga kafar ka matsa da ita gaba sai an baka izini to wannan ita ce ibada tawqifiyya ce duk abinda kaga mutun yayi na ibada motsi daya to yana da hujja yana da dalili in babu dalili kuma ya zama damuwa ya zama shiru fal insanu la yuhaddithu shay'an min 'indi nafsihi mutum ba zai yi ya kirkiro wani abu daga kansa a karan kansa ya tsara ma kansa kawai ya kirkiro wani abu da sunan ibada ya kama yin shi kuma Allah ya bashi lada ba aw yatalaqahu min ghairihi mimma lam yashra'ahu Allah ko kuma ya karbi ibadan daga waninsa amma ba cikin abin da Allah ya shar'anta ba ya ta'abbadu bihi ila Allah yace zai bauta ma Allah da shi wa laysa lahu aslun fi shar'i kuma ya zama wannan abun bayi da wani asali ko tushe ko hujja ko madogara a shari'a to wannan ibada ba za ta yi da shi ba naka duk abin da zaka yi na ibada ana ce ina hujjanka sai ka ce ga aya ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam yace to saboda haka wa min huna daga nan ne yu'khadhu tahrimu hatainil khaslatayn daga nan ne ma za mu fahimci haramcin wa'annan miyagun dabi'u guda biyu as-safiru wat tasfiq hura husr ko fito ko kuma yawan tafi wannan yana daga cikin abin da yake al'ada ce ta yahudawa haka kawai mutun na tafiya kawai ya karkata bakin sa ya fidda wani kara yayi fito wannan ya saba makarantar musulunci musulunci bai goyi bayan wannan ba dan musulunci yana nuna mana shi musulmi duk inda yake to ni tsatse ne shi fito kuma kowa ya sani duk wanda yayi shi to ba ni tsatsen mutum bane shi ba ni tsatsen mutum bane shi yanzu mutum ya ga yarka yana so ran da ya fara zuwa neman izini yana zama a gaban ka kawai sai yayi fito yanzu wannan akwai bukatar ƙara bayani cewa mutumin kirki ne ko mutumin banza ne ka gani yawa yanzu already disqualified ya riga ya disqualify kansa eh yawa to kaga shine wannan ɗabi'a ce ta mutanen banza ko abinda zaka ga ana yi tafi tafi al'adar Yahudawa ce, ko zaka ga ko a makaranta ko makarantar Islamiya ne, idan yaro ya tashi ya yi karatu sai a ce a taba shi, ba haka musulunci ya karanta. Musulunci ya karanta in abu ya burge ka ko ya baka sha'awa a ce Allahu Akbar, ko ka ambaci wani sunan Allah subhanallah ko ka yi masha Allah, alaman dai wani sunan Allah da zai nuna cewa ka shiga cikin farin ciki, amma ba wai a tafa ba. Wannan ya saba makarantar wa musulunci. Ya kamata duka malaman Islamiya da Ahlus Sunna mu dau gyara, dan wannan ya saba makarantar wa musulunci. In an yi kabbara ake yi, a yaba mu Allah, a jinjina mu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ko shine Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce masahabbansa, ku ne na ƙarshe a duniya kuma ku ne farkon shiga aljanna, sai suka yi kabbara. Kaga wannan abin farin ciki ne. Sai manzo Allah ya ce, to shin kuna burin a ce ku ne ɗaya bisa hudun aljanna? In an raba aljanna gida hudu, ku ne kashi ɗaya, sauran duniya kashi uku. Sahabbai suka yi kabbara. Manzo Allah ya ce, to za ku yi fatan ku zama ku ne ɗaya bisa uku gidan aljanna, a raba aljannan gida uku a ba ku kashi ɗaya, sauran al'ummomin duniya a ba su kashi biyu. Sahabbai suka ce Allahu Akbar. Sai manzo Allah ya ce, to ni kuma ma ina fatan ku zama ku ne rabin 'yan aljanna. Ya suka yi kabbara. Kaga kenan, yawwa, kaga kenan zallan adadin wanda za su shiga aljanna a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daidai da adadin wanda za su shiga aljanna in an hada duka sauran al'ummomin kaf. Kaga wannan ai abun ai farin ciki ne, amma ba sahabbai ba su tafa ba, sai suka yi kabbara. To wannan shine karantarwar musulunci, in abun da ya burge ka yayi sai kai kabbara. Amma yanzu kaga mutane ma da yawa ma in abu ya burge shi ba ma ko tafi yake ba sai dura ashar. Sai kutuntum ashar, ko wani yayi abun da ya burge, sai a kira shi a ce shegewa ne ko wane ne, wani ma da kansa zai ce shege shi, da kansa zai jingina ma kansa sunan shege, wai wannan ne ya bone wai. Haka da ga mutane suna yi, har kalman kafirce ga an ce kai wani arne ne, wai yayi abun da ya burge kenan, ya ce wai wani arne ne. Na'am, musulunci yana amfani da niyyar mutum lokacin furici, yana amfani da wannan, amma kuma dole mutane su tsaftace kalmominsu, dole su tsaftace kalmominsu. Abin da ya fi dacewa da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai kabbara, kaga ka ambaci sunan Allah, ka samu lalin zikiri ko ba komai. Allah shi samu dace. Wa il malan yace wa illam yaqsudil insanu bihi mal ibada, koda kuwa mutum yayi tafin da fitum ko buga ganga da badujala ba da niyyar ibada ba, haramun ne a musulunci. Li'anna fi zalika tashabbuhan bil mushrikina, saboda a cikin hakan akwai kwaikwayon mushrikai. Malam yace wat tasfiku, shi ko tafi, inna ma abahahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i khassa, annabi ya halatta tafi ne wa mata su kadai, su din ma indal haja, a lokacin bukata. Ka tambihi al-imami idha sahafi salati, kamar idan mata suna bin liman sallah, sai liman yayi sahau yayi rafkanuwa a sallah, to sai su yi tafi. Lima fi sautiha idha kanat bi hadratir rijali min al-fitna, saboda abinda ke cikin sautin mace na fitina idan tana cikin inda maza suke, to sautin ta fitina ce. To wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abu Hurairah, Allah shi kare da a gare shi, manzo Allah ya ce at-tasbihu lir-rijali wat-tasfiqu lin-nisa, idan liman yayi rafkanuwa a sallah, to maza sai su ce subhanallah, su ko mata sai su yi tafi, sai su yi tafi, saboda sautin mace akwai fitina a ciki. Wani yanzu tana yana cikin sallah sai ya fitina da sautin sautin mace. Wannan shi yasa zaka ga saboda masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama maza da mata suna zuwa, sai Annabi ya karantar cewa mafi alherin sahun maza shine gaba, mafi alherin sahun mata shine can baya, saboda ma'ana ana so tsakanin maza da mata a samu amadan ba'ida, a samu interval mai tsawo tsakanin maza da mata. Sai ce to mafi sharrin sahun maza shine sahun baya, mafi sharrin sahun mata kuma shine gaba. Kaga an yi kusa kenan.
to mafi sharri kenan amma mafi alheri shine wanda yafi nesa wanda yafi nesa to shi yasa musulunci da ba sai ikhtilafi tsakanin maza da mata har tsakanin yara da suke kwana gida dai manzo Allah yace ba'idu baina anfasir rijali wan nisa ko auka maka sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ku raba tsakanin numfashin maza da mata kar ku hada su wajen kwana guda daya ba a hada maza da mata kwana a daki daya wannan haramun ne dole a raba su dakin maza daban dakin mata daban amma ba za a gauraya maza da mata a daki daya ba saboda kaga musulunci na so a dinga samun yawa a samu zuriya tsaftatacce a dinga samun bariya tsakanin mace da namiji tsakanin maza da mata sannan a cikin hadithin Sahal bin Sa'ad wanda shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mali ra'aitukum akthaltumut tasfiqa annabi yace me yasa naga kuna yawan tafi yace man rabahu shay'un fi salatihi falyusabbih duk wanda ana cikin sallah sai ko kwantan wani abu sai yana tsammanin zaman tahiya za a yi sai ga liman ya miƙe to tasbihi zai fa innahu idza sabbaha iltufitat ilayhi wa iltufita ilayhi wa inna mat tasfiqu lin nisa domin in yayi tasbihi da a waiwayo zuwa gare shi amma tafi na mata ne kaga a inda aka halatta yin tafi kenan inda alhaja bukata ce ta sa haka amma ba a maida shi a matsayin addini ba wala yajuzu lirrajuli an yatashabbaha bil kuffari wala bil mar'ati fit tasfiq mallan yace kuma bai kamata namiji yayi kamanceceniya da kafirai ko yayi kamanceceniya da mata wajen tafi ba mace ta yi tafi kai ma kai tafi namiji kai kamanceceniya da mata kafirai su yi tafi kai ma musulmi kai tafi kai kamanceceniya da su wa idza kana at-tasfiqu la yajuzu lirrajuli 'inda al-hajati min tanbihi al-imam idza sahati as-salati idan ya zama yin tafi din bai dace ba bai halatta ga namiji ba ko lokacin da yake so ya malliman tanbihi in yayi rafkanwa a sallah wa inna ma yunabbihuhu bit-tasbihi zai masa tanbihi ne ya ankarar da shi ta hanyar tasbihi fali'an لا يجوز له عند عدم الحاجه فلان لا يجوز له عند عدم الحاجه من باب اولى مالن يچه تو اچه بي حالتا با لوكاتين دا با بوكاتا ما شي يفي اي ان يا زمانا غا بوكاتان نان aka ce kai namiji bai halatta gare ka ba to in ba bukatan kuma ba kaga haramcin yafi girma kenan wa fi hadha radd wadih ala alladhina yusaffiquna fil hafalati min ar-rijali tashabbuhan bil kuffar a cikin wannan akwai raddi bayyananne game da waɗanda suke tafi a wajajen bukukuwa cikin maza domin suna kamanceceniya da kafirai suna kamanceceniya da kafirai wajajen bukukuwa ai a dinga yawan tafi eh wai ana kamanceceniya da kafirai Allah ya ji kan Malam Fauzan kaga shi kan yana rayi duk da shi yana rayi amma dai shi Allah ya taimake shi ba a Najeriya yake ba so shi kamanceceniyan da ya gani da kafirai wajen biki shine tafi shine tafi kai ko da a Najeriya yake da sharhin yafi fadi kenan ai dai a Najeriya kai da sharhin yafi fadi to musulunci yana son duk abinda za a fadi duk abinda za a aikata a duniya to kar ai kusa ko kamanceceniya da kafirai yana cikin matsalan musulmai yanzu komai namu daga wajen kafirai muke daukowa komai hatta tsarin gudanar da makarantun mu da masallatan mu kwaikwayo ne da tsarin kafirai mafiya yawa illa man rahimallah ba a cewa an hada Allah lalace duka amma galibi haka ake ai ana hukunci ne da al-aghlab wa nadiru la yuqasu alai mafiya yawa haka ake makarantun islamiyyar mu in ka je yanzu duk makaranta zaka samu wai ana da wasu syllabus wajen karantar da addini a islamiya akwai syllabus menene ma'anar syllabus shine daga nan zuwa nan damuwan kawai ayi sauri ayi reaching point din da ake so a tsaya shine damuwan sawawun an iya ko ba iya ba shikenan an gane ko ba a gane ba shikenan idan a islamiya 1 an fada wannan littafin ba kai karshe ba aka shiga islamiya 2 maimakon a gama shi sai a kawo volume 2 din sa mana shi wancan da ba karasa ba an wuce shi kaga wannan koyi ne da kafirai in ka zo masallatan mu kuma wani lokacin zaka ga wasu abubuwan zaka ga ababin mamaki mutum ne zai zo ya zauna a karanta masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi wai yana cikin komitin masallaci amma sai ya dauko wani theory wani ba yahudi yace ya karanta wani theory a littafi kaza da kaza wai ma'ana yanzu wannan theory nasu dai mu kawomanci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ina jin koda a sauran sassan bangarorin rayuwar duniya baka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fika basira ba ai ya kamata masallaci kan kasancewa ya fika basira a wajen din masallaci kan dama ka san kayan shi to bai kamata kuma a ce ga nan annabi ka ce ga nan ka ba in a can bangaren kana ga akwai wanda suka fi shi iyawa to ai ya kamata ka yadda cewa masallaci kuma yafi kowa iyawa ya kamata ka gane cewa yafi kowa iyawa masallaci ballantana a kowane bangare ma yafi kowa iyawa a kowane bangare yawa to kaga matsalan da ake samu kenan matsalan da ake samu kenan eh akwai akwai wanda aka zo aka zauna a masallaci ana ta dan shirye yadda za a yi huduba da topic din huduba in an kawo sai ya kauce in an kawo sai ya kauce eh naka ce to mallan tun da kai ka bu kowa sani inda ya dace a yi huduban nan kan ka zo mun baka mimbarin mu na wannan satin kamar na huduba ba shikenan ba duk wanda aka kawo sai ya ce a duk wanda aka kawo sai ya ce a to tun da kai ga bu kowa kwarewa kan bismillah ai sakon da kake da shi zaka fi iya isarwa da kanka sama da wani ya isa saboda ka zo kawo mimbarin kai huduban juma'a sai shi rutsit saboda ka shi bai da karatun da zai iya huduban amma kuma shi zai tsara malimai da zai huduba kuma wace kallon huduban zai yi aya zai jawo hadisi zai jawo zai ga masa ne ga kasa kaza ma ta dogara akan kaza tayi kaza kasa kaza ma tayi kaza tayi kaza yana jiran kuma an zo kan mimbari a aje hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta labarin kasashe ai Allah ya kyauta mallan yace al mas'alatu thaniyatu wal 20 mas'ala ta 22 shine ittikhazuhum ad-din lahawan wa la'iban mallan yace innahum ittakhadhu dinahum lahawan wa la'iba sun dauki addinin su mutanen jahiliya daga cikin ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba musu akai shine addinin su a wajen su wasa ne da wargi basu riki addini da gaskiya ba mallan mai sharhi yace allahu huwa kullu batilin yulhi anil haqq in an ce lahau shine duk wani shirme wanda zai kawar da hankalin mutum daga asalin gaskiya ga gaskiya nan amma ya kibinta wannan shine allahau wal la'ibu wasa kuma huwa diddul jiddi shine kishiyan yi da gaske kenan duk abinda aka ce ba a yi shi da gaske ba to an yi wasa kenan kishiyan kenan to shi lahau zaka ga Allah yana hada su a waje ɗaya musamman wajen siffanta mana duniya sai ka ji ya ce wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahawun wa la'ib a wani wajen ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahaw kaga sai kawo la'ib sai kawo lahaw to lahaw shine duk wani shirmin da zai kaure kai daga barin gaskiya to kaga siffan farko ta duniya kenan shirme ce ita shiriri ta ce damuwa ce kawai ba wani abu bane amma za ta hana ka bin gaskiya in baka ankare da ita ba sannan la'ib shine kishiyan duk abin da yake ba da gaske ba to kaga haka duniya take ai ba da gaske bane eh duniya ba da gaske bane wannan manyan gidajen duk da kaga ana ginawa yadda ka san yara ne idan an zo an juye yashi da a fara gini kowanne yaro da sassafe karfe 10 za su fito kowa da gina gidansa a cikin yashin ko yawa amma da hantsi ya fara duban ludayi ta wannan gidajen da ya gina wanda lokacin da yake gina har fada yake yi da wani kar ka shigo min gida amma da hantsi ya fara duban ludayi ta kan gidan zai bi ya wuce je neman abinci ya tattake gidan dai to yadda kaga wannan gidan to haka gidajen duniya su ma suke yadda kai da ya tattake su duk kwarewan gini da za a yi Allah yana cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha shikenan komai ya rushe shikenan eh aka ga duniyar latara hafi ha iwajen wala amta ba wani karkata ba wani kozazzabo ba wani rami ko ina zama flat haka duniya za ta kasance to kaga shi yasa zaka ga Allah yana siffanta duniyar cewa ita duniyar la'ibun wa lahawun shi yasa za mu ji mas'ala ta gaba da mallan zai mana bayani shine su mutanen jahiliya sai suka dauka cewa wai yana daga cikin alaman darajar mutum a wajen Allah shine Allah ya bashi duniya a wajen su duk wanda bai da duniya to wulakantacce ne shi shi yasa da manzo Allah ya musu wa'azi ma sai suka ce ina ai in hanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin ace kai kalle mu da ke mu ne za mu na azaba bayan mun fi kowa yawan dukiya mun fi kowa yawan yaya mu masu kudin za mu azaba ga tarin dukiya ga yaya nan Allah sai ya ce ina qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru liman yasha'u wa yaqdir ce da su Allah shine ubangiji na shike shinku da arziki ma wanda ya ga dama cikin bayin sa kuma ya kame ma'ana mu da bamu da shi Allah ne ya kame bai bamu ba ku da kuke da shi ma Allah ne ya baku walakin aktharun nasi la ilamu sai ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa sannan kuma ku sani yawan ƴaƴanku da yawan dukiyoyinku ba suke matsar da ku kusa da mu ba ba suke ba ku matsayi a wajen Allah ba abinda ke bada matsayi a wajen Allah illa man amana wa amila saliha shine wanda yayi imani yayi aiki nagari fa ulaika lahu jazaa'u dhayfi bima amilu to wannan suna da ninkin sakamakon abinda suka aikata wa hum fil ghurfati aminu sannan suna cin dakunan gidan aljanna suna aminta turan tashin alkiyama amma wannan duniyar kan ba ita ce alaman ban mutum babba ba eh to wannan shine Allahu wallahi to su kafiran makka mushrikai mutanen jahiliya addinin su ma suna daukan shi abun wasa ne suna daukan shi abun wargi ne ba da gaskiya suke ba shi ko musulmi ana so in ya rike addini to yayi shi da gaske to wasa kuma shine kishiyan duk abin da yake wa huwa ma la fa'ida tafi shine duk abin da babu fa'ida a ciki duk abin da in kai ba amfani abin da bahaushe dai ce yin ka banza barin ka banza to duk abin da za a ce yin ka banza barin ka banza to musulmi baya yin shi baya yin shi illa kuskuren da mutane suke yi in an ce abu halal ne wani sai ce yin ka banza barin ka banza ba haka bane eh ba haka bane in dai Allah ya halatta ba abin da Allah ya halatta shi yin sa ya zama banza ko barin shi ya zama banza babu shi in dai aka ce maka halal ne to shi kanshi tsayuwa akan halal din to ibada ce shi kanshi ka tsaya akan halal din ibada ce karka matsa zuwa ga haram wannan shi ma ibada ce amma wanda ce yin ka banza barin wai abinda ba zunubi ke shine sai ya ce wai yin ka banza barin ka banza a wajen Allah babu wannan a wajen Allah babu wannan Allah ya samu dace fattikhadhu al-lahwi wal-la'bi dinan yutaqarrabu ila Allah azza wa yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla huwa min dinil jahiliya malam yace rukun wasa da wargi a matsayin addinin da za a bauta mu Allah da shi wannan aiki ne irin na mutanen jahiliya addinin jahiliya ne yace kuma wa hadha mawjudin mawjudun inda sufiyya malam yace wannan samamman abu ne a wajen mabiya dariqun sufaye masu addinin sufanci fayattakhizuna darbad dufufi ويتخذون الاغاني عباده لله عز وجل سو او جنسو بغا منديري da kada kade da raye raye a wajen su ibada ce da ake samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala yataqarrabuna ila Allah bil aghani suna neman kusanci zuwa ga Allah suna bauta ma Allah da kayan kada kade wayataqarrabuna ila Allah bi darbid dufufi sannan suna neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar buga mandiri wanda kuma wannan sam ba hanyar samun kusanci zuwa ga Allah bane buga mandiri ba inda wannan ya zama kusanci sai hanyar samun kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala hanyar samun kusanci ga Allah shine yin abin da Allah yake ayi kana ake samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma buga mandiri da kada kada da raye raye wannan ba shi bane musamman abinda galibi aka dauka shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yawan waƙoƙin bege ai ai ta yin waƙoƙin bege wanda wasu a cikin su ma waƙoƙin suna kunshe da kalmomi na shirka a dauki siffofin Allah a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ce wannan shine kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kuma wannan kin manzon Allah ne domin abinda annabi ya sha wahala ya shekara 13 yana ginawa aka fasa masa kai aka karya masa hakuri aka masa jinajina sai kai kuma ka zo kana rusawa kuma ka ce wai kuma kai ne shugaban masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hankali ba zai kama ba hankali ba zai kama ba yanzu mu da ba ma nan aka yi mu annabi wannan cin mutuncin da muke da aka yi masa tarihi kawai muke karantawa amma sai ka jiran ka ba daki hankalinka yana tashi to ashe kenan bai kamata ya kamata sai ka bincika kaga wai kan dan me aka yi wa manzo Allah wannan abu dan tauhidi ko to bai kamata kuma ka zama mai kishiyar tauhidi ba indai daga ce san manzo Allah kake bai kamata ba bai dace manzo Allah ya sha wannan wahala kuma ka zo ka wargaza tauhidin kuma ka ce ka fi kowa kaunar manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga wannan kuskure ne saboda haka tunanin cewa ana yin annabi waƙoƙin bege na'am ayi wa manzon Allah waƙoƙin bege ba haramun bane halal ne ayi manzon Allah yana da mawaka yana da irin su Hassan ibn Thabit in kafirai suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce ma Hassan qum wa ruhul qudus ma'ak tashi kamar yana musu maltani mala'ika jibril na tare da kai akwai irin su Abdullahi ibn Rawaha wanda shi ma yana cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin su labit wanda manzon Allah da kansa yake cewa asdaqu kalimatin qala hash-sha'iru kalimatu labit manzon Allah yace mafi gaskiyan wata kalma da mawaƙi ya taba faɗi ba a taba waƙa mai gaskiya irin wannan banji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine kalmar labidu da yace ala kullu shay'in ma khala Allah baqin yace kai duk wani abin da ba Allah ba ƙarya ne yace sannan wa kullu na'imin la mahalata za'il duk wata ni'ima ba kokonto ba shakka za ta gushe to akwai gaskiyan da kai wannan duk wani abin da ba Allah ba yace to batilun ne ƙarya ne Allah kuma dama ya faɗa zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir kaga tabbatar da ayan qur'ani ashe kenan tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu waka amma wace kalan waka suke yi waka na tauhidi wata mata da aka yi aurenta a Madina cikin ƴan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi da yaje mata barka sai wasu cikin ƴan matan da suka rako amarya sai suka zo tana waka tana taiban Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe sai ta ce wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadin tace ga ma manzon Allah a cikin mu kun gan shi ne har abin da zai faru gobe ya sani manzon Allah sai daka mata tsawa yace la taquli hakaza wa quli bima kunti taqulina min qabl ci gaba da wakan da kike yi a da amma wannan kan karki saki abubuwan da kai da kike yi ta fada a baya duk daidai ne ke ta maimaita su amma wannan kan karki saki fada kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawakan da suke wakan ma in sun shigo da shirka manzo Allah yana musu saiti manzo Allah yana musu saiti amma ga wani ana manzo Allah waka an ce manzo Allah shine awwalu shine akhiru shine az-zahiru wal batin bayan kuma Allah ya siffanta kansa da wannan siffan cewa shine kadai huwa shi Allah shi kadai huwal awwalu shine na farko da bai da farko wal akhiru shine na karshen da bai da karshe waz zahir wal batin shine masanin boye shine masanin bayyan huwa bi kulli shay'in alim amma wani yazo ya dauki wannan siffan ya ce wai yayi ma annabi waka da wannan siffa kuma yana neman kusanci zuwa ga Allah kuma dama target ne target din kuma shine ana so a tsaya ne akan shehuni yasa in an yi wakan ba wanda zaka samu a cikin su yayi masa sayyidina Abubakar waka ba Umar ba Usman ba Ali duk wannan ba su kai musu waka ba daga kan annabi sai a tsallake sai a iso kan shehunai su wannan sun kai musu waka sun yi bajinta da jarumtar da za a musu waka amma di yakin da sayyidina Umar yayin nan to bai jarumtar da za a mai waka ba di yakin sayyidina Ali duk irin gumurzin da sayyidina Abubakar ya shiga shi bai da wannan jarumtar bai da wannan jarumtar sai wani za a zo a dauki sifofin Allah a bashi wallahi kaga shi yasa in dai Allah ya taimake ka akan sunna Allah sai kai godiya ma Allah akwai abin da ya faranta min rai dazu la shiga makaranta wajen yara kananan yara haka ya shiga fara malam ya ji ke ci ni ne ce muku ba ni da lafiya ni yayi har san muku lafiya zan iya yi da kai san mana lafiya ya ce musu kowa ta hada 500 ta kawo san muku lafiya wallahi sai wata ta miƙi da ce wallahi malam baka bada lafiya din kai ba Allah bane wallahi haka ta faɗa mu wallahi baka bada lafiya kai ba Allah bane ce ki ni malamin kin ma an bada lafiya tace wallahi baka bayarwa ai karamar yarinya wallahi tace in alamun baka bada lafiya tace shi Allah kyauta ke bada lafiya ka kai kuma ka ce mu kawo kuɗi wallahi haka ta gaya mu kai ka ce mu kawo kuɗi shi kuma Allah kyauta ke bada lafiyarsa ce ikon Allah wani kuma yana can shi kuma yana ba da kuɗinsa wai ana masa addu'a za a ba shi lafiya
wani ma ya dage yana roƙon wani shehi wanda shi shehi kanshi shehin cuta ce ta kashe shi garin neman magani ya mutu kuma yana ne yana roƙon shi wannan shehi ya bashi lafiya kago akwai damuwa to shi yasa kaga bambancin suna da bid'a kenan na'am bambancin suna da bid'a kenan akwai wani juma'a ina jin sati biyu kenan ko uku da suka wuce malam Salihu ya yi imam ya ja limancin juma'a bayan an yi juma'a sai je kalli mamu yace a tashi za a yi raka'a bakwai inda kwa kura mun idan ne ko ya kura masa ido yana kallon shi wallahi sai yace saboda ku ahlus sunna ne shi yasa da yan bid'a ne da kowa ya miki yanzu ku ahlus sunna ne kun jira kuna so ku ji me ye dalili me hujjin da za a ce a yi raka'a bakwai amma da yan bid'a ne ana cewa a tashi a kawo bakwai kowa ya miki wa zai kowa kawai sai ya miki to kaga bambancin ahlus sunna da bid'a kenan kana yin magana ce kai malam ina hujja ina dalili Allah ya kyauta kaga shi yasa ake bawancin tana jawabi hidin tsayan ce mata gaskiya kika faɗi ba mu ba da lafiya saboda kar ta koma gidansu ta ce malam ya ce yana ba da lafiya ce mata da gaske ne kin kyauta Allah ya bani ba da lafiya Allah shi yake ba da lafiya Allah ya kyauta malam ya ce wal aghani wa alatuha lahwun wa la'ib kayan kaɗe-kaɗe da abubuwan kaɗe-kaɗen dukansu wasa ne da wargi wahiya muharramatun fi haddi zatiha ita a karan kanta da kida da kayan kidan haramun ne fa kaifa idza tukhizat ibadatan lillahi azza wa jalla ina kuma in aka ce ana yin ta da sunan ibada kaga haramcin ya karu ita karan kanta kawai kai ta kida kai ta waka haram ne to ina kuma kace sunan ta ibada kaga abun haramcin ya karu zina haram ne to ina kuma ga wanda yace shi yana yin zina ne da ya samu kusanci ga Allah kaga haramci ya karu kenan bayan yayi haram kuma yayi ma Allah ƙarya wai yace washbihu mul ana alladhina yattakhiduna al anashid allati yusammuna hal islamiyya makamantan su masu kama da su a yanzu sune waɗanda suke yin waƙe-waƙe da sunan wai waƙoƙin musulunci waya ja'aluna hamin wasa'il ad-da'wati ila Allah sai su ce wai hanya ce ta yin kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kama ya kuluna kama yanda suke fadi wad-da'watu ila Allah azza wa jalla min ad-din ai kuma kira zuwa ga hanyar Allah bangare ne na addini wala yadkhulu fiha shay'un min al-ashay'un min al-aghani bi kamata kuma wani abu na kada kada ya shigo ciki ba wa min al-anghami wat-tanghina wat-tanghimat allati tulhin nas bi kamata a samu wasu kayan kada kada da yare-yare da waƙe-waƙe wanda za su shagaltar da mutane allati tulhin nufusa wanda za su wato sanya wasa da wurgi a cikin zukata ba wa tushghilun nas an dhikrillah abubuwan da za su shagaltar da mutane daga ambaton Allah wa an qira'atil qur'an da kuma karatun alqur'ani wa hiya min shi'aratil manahijil hizbiyya wannan malam yace yana daga cikin alamomi da tambarori na manhajin kungiyoyi wanda suka kauce ma addini wa laysat min wasa'ilid da'wa wannan ba alama ba hanyoyin da'awa bane kungiyoyi da suka kauce ma addini sune kowanne suke sa irin waƙoƙin da ya dace da su suna kida ta yanda ana jin wannan waka an san wannan kungiya kaza ne li'anna manahijad da'wati tawqifiyya saboda hanyar da zaka yi da'awan ita ma tawqifiyya ce sai sai ka koya ba an ce kai da'awa ba to ya za a yi da'awan shi ma sai an koya maka wan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u an-nasa bil kitabi was sunna shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiran mutane ne da alqur'ani da sunna wal wa'd wal irshad da wa'azi da nusarwa wal mujadalati billati hi ahsan da kuma yin mujadala ta hanyar ta dace in zai yi jayayya ko musu da wani akan addininsa to yana bi ta hanyar ta dace ba cin mutunci ba zage-zage in ya fahimci wani ba gaskiya yake nema ba sai ya fita sha'aninsa walam yattakhidh al anashid al jama'iyyata wasilatan lid da'wa manzo Allah bai taba daukan wato kayan kada-kada ko waƙe-waƙe na kungiyoyi ko tambarori na kungiyoyi da sunan waƙe-waƙe da sunan wasila na da'awa ba amma yace wa inshadu shi'rin jayyidin nazi yun waƙe-waƙe masu kyau annazi wanda zai tsarkake annazi daga yunazzihu kenan wanda zai tsarkake ya tsaftace Allah tsaftataccen waƙa mai kyau liraddi alal mushrikina dan ayi maltani wa mushrikai wadifai anil islam abawa musulunci kariya ka shi'iri hassan radiyallahu anhu kamar waqal da hassan bin thabit Allah shi kara masa yadda yayi awlit tanshiqi alal amali ko a dan yi waƙe-waƙe tsaftatattun waƙoƙi amma ba kida a ciki ba rawa a ciki ba taku da maza da mata a ciki mafi girma ba kalmomin shirka da biriya a ciki dan a dan sa wa mutane nishadi ko kuma wato aulitin shi da alal amal mutun yana dan wani aiki yasa su dai mun yayi nishadi wasairi fi safar ko kuma ya dan samu sauki wajen tafiya misali tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam dan waki shi ko ai waki sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ai masa bai waka na yabawa da karramawa da girmamawa ko a waki alqur'ani ko a waki sifofin Allah subhanahu wataala ya zamana babu kida ba wa ba kada kada a ciki ba ta kuduwan maza da mata a ciki ba kalmomin shirka a ciki wannan babu laifi laysa zalika shabihan bil anashid al jama'iyya al musta'milat al wannan bai yi kama da wadancan wato anashid din da kada kada da waki waki da ake amfani da su a yau ba fala tuqasu alayhi daka ba za a kamanta su ba lima bainahuma min al fariq al wadih saboda tsakanin su akwai bambanci wanda yake a fili akwai abin da ya bambanta su almuhim da wannan na nuna mana cewa babu yadda za a yi mutum ya dauki kayan kida da waka ya ce ya mai da shi hanyar samun aljanna ya ce ina neman aljanna dan duk abin da za a yi indai za a nemi aljanna to da gaskiya ake shi ko kida da waka kowa ya san wasa ne kowa ya san wargi ne Allah kuma dama ya faɗa galibin mawaka ma siffan su shine ƙarya washu'ara yattabihumul ghaun alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'alu galibin mawaka suna faɗin abin da ba a yi ba abin da bai faru ba a duk inda suke to za su yi dimuwa a ciki waƙoƙi na ƙarya duk inda aka sa waƙoƙi za ga akwai ƙarya da yi a ciki waƙoƙin soyayya sai hada da ƙarya a ciki yan hada da ƙarya a ciki eh yasa waka gashi nan wai ya kasa cin abinci saboda ya biji miliyan ta bayan daje gama dame cikin sa ba haka yake ba duk inda waka take to indai ba wakar musulunci bace tsaftacciya sai ka samu da ƙarya a ciki in za a waƙe dan siyasa sai an ƙara ƙarya a ciki dan in ba ƙara ƙarya a ciki ba ba za ta kadu ba Allah ya samu wani lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته